sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Harin zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 24 ga watan Satumba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyar ma'aikatan fararen hula da na kananan hukumomi na Ghana ta ce za ta gabatar da wani kuduri a gaban majalisar dokokin kasar da ke kunshe da canje-canje da zai taimaka musu a dokar fansho. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ruwan sama kama da bakin kwarya tare da walƙiya sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 36 a arewacin kasar India tun daga daren jiya Juma'a har wayewar garin yau Asabar. 12 daga cikinsu walƙiya ce ta yi sanadin mutuwarsu. Wani yaro ɗan shekara 15 Muhammad Usman ya rasu a ɗakin abokinsa a birnin Prayagraj a daren jiya Juma'a, yayin da abokin nasa kuma ya sami rauni kuma ana ba shi kulawa a wani asibiti. Muhammad Ayuba, mahaifin Muhammad Usman, ya ce lamarin ya uku ne da misalin karfe 4 na yamma, sa'ad da Usman ya hau saman bene domin ya yi wasa. To sai dai yana fita waje, sai walƙiya ta soke shi, nan ya faɗi ya kuma mutu nan take. Da yaron abokin nasa kuma an kai shi asibiti. Jami'ai sun ce a birnin Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar, aƙalla mutane 24 suka mutu bayan da gidajensu suka rushe sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya. Wata sanarwar gwamnati ta bayyana cewa walƙiya ta kashe aƙalla mutane 39 a jihar a cikin kwanaki 5 da suka gabata. Shugabannin ƙasashe daga dukkan sassan duniya suna ci gaba da yin kira da a kai ƙarshen yaƙin Rasha a Ukraine, inda wasu da dama suka yi Allah wadai da barazanar shugaba Vladimir Putin na yin amfani da makaman nukiliya, a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Yaƙin Rasha na zalunci ne kan Ukraine, wani bala'i ne da ke bayyana mummunan tunani da mamaya da daulanci. Komai ƙarfin da suke da shi, komai izinsu, Fiji ba za ta ji tsoron yin Allah wadai da duk wata ƙasa da ke yaƙi ba, in ji Prime Minister Josiah Vorege Bainimarama na 'yar ƙaramar ƙasar Fiji da ke kan tsibiri. Ya ci gaba da cewa mu a yankin Pacific da muke zaune a cikin fargabar fashewar nukiliya, muna yin tir da Allah wadai da barazanar Putin don ya amfani da makaman nukiliya. Shi kuwa Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern tambaya yayi akan barazanar Putin ta nukiliya da cewa wace ƙasa ce da ke kiranin 'yantar da jama'a, amma kuma tana barazanar halaka fararen hula da take kiranin 'yantawa. Wannan yakin an gina shi ne akan ƙarya. Prime Minister St. Lucia da ke yankin Caribbean ya ce ko baya ga haddasa kisan jama'a da fargaba, yaƙi a Ukraine ya kuma jefa baki ɗayan duniya a cikin matsananciyar wahalar tattalin arziki da ƙarancin abinci da kuma man fetur. Zanga-zangar ramai da martani ta ɓarke a faɗin ƙasar Iran domin nuna goyon bayan hukumomi, bayan wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ɗaya ana yi a ƙasar. Dubban 'yan ƙasar Iran sun halarci wani maci a Tehran, inda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar ta Iran. Haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane. Hukumomi sun yi ikirarin cewa zanga-zangar ta zo a bazata. A halin da ake ciki kuma, gidan talabijin na ƙasar da yammacin jiya Juma'a ya yi hasashen cewa adadin waɗanda suka mutu na iya kaiwa 35 sakamakon zanga-zangar ta wannan makon, da kuma aron gama da jami'an tsaro da suka samo asali sakamakon mutuwar wata matashiyar mace da ke tsare a hannun 'yan sandan gyara hali. Wannan ne tashin hankali mafi muni a tsawon shekaru, an kuma toshe kafar intanet na tsawon kwanaki. Masu zanga-zangar da dama na kira ga rushewar jamhuriyar ta addinin Islama. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa Sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin ƙai da ba a taɓa ganin irinsu ba, saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi. Kusan kashi 1/3 na kimanin mutane miliyan 45 na Sudan ba sa samun isasshen abinci. Kuma hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan 18 nan da ƙarshen wata, idan masu ba da agaji ba su samar da kuɗaɗen ciyar da su ba. Wakilin hukumar a Sudan, Eddie Oro, ya ce Sudan na shigo da kusan kashi 80 na alkama daga Ukraine, ya ce yakin da ake yi a Ukraine ya sa farashin kayan abinci da man fetur da sauran kayayyakin masarufi suka yi tashin goron zabi. Ya ce yakin yana kuma ƙara haifar da wahala wajen samun kudaden da ake bukata domin gudanar da ayyukan jin kai. Ya ci gaba da cewa hukumar ba ta da kuɗi kuma an tilasta mata rage yawan abincin da ake baiwa mutane miliyan 2.4 a Sudan zuwa rabi. Wannan ko ya hada da 'yan gudun hijira 600,000 waɗanda suka dogara kacokam a kan taimakon ƙasashen duniya kuma lamarin na iya munana nan gaba. Roy ya ce muna gab da dakatar da muhimman ayyuka, misali muna shirin kaiwa ɗalibai miliyan 2 abinci a makaranta, kuma da alama da ƙyar hakan ta yiwu ganin cewa ba mu da kuɗi. Wani mutum bakar fata ya mutu a wata arangama da 'yan sanda a yankin Denver a shekara ta 2019 saboda an yi masa allurar sa bacci mai karfi bayan da aka tilasta masa, a cewar wani rahoton binciken gawa da aka yi wa gyara kuma aka fitar a jiya Juma'a. To sai dai rahoton ya bayyana cewa duk da abin da aka gano an lissafa mutuwar ta Elijah McLean mai shekaru 23 a zaman wadda ba tantance ba kuma ba kisan kai ba. An daure McLean a wuya aka yi masa allurar ketamine bayan da 'yan sanda suka tsayar da shi a Aurora saboda zargi, amma baya dauke da makami. Rahoton binciken gawa na ainihi da aka rubuta jin kadan bayan mutuwar sa watan Agustan shekara ta 2019 bai kai karshen bayani kan yadda ya mutu ko wace irin mutuwa yayi ba, kamar ko mutuwar Allah da Annabi ce ko kuma hatsari ko kuma kisan kai. Wannan ne babban dalilin da yasa da farko masu gabatar da kara ba su gabatar da wata tuhuma ba. To sai dai kuma wani ayarin alƙalan kotu na gwamnati a shekarar da ta gabata sun tuhumi jami'ai uku da ma'aikatan agaji biyu da laifin kisan kai a mutuwar ta McLean bayan da ƙarar ta sabunta jan hankali biyu bayan kisan George Floyd a shekara ta 2020. Lamarin ya koma korafi na bai ɗaya a lokacin zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata da musgunawar 'yan sanda. Mutanen biyar da ake tuhuma dai ba su amsa tuhumar ba, haka kuma lauyoyinsu ba su yi wani sharhi a bayyane ba kan tuhumar.
Da faruku sanin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Bayan kwashe shekaru suna kwadago, dafin ma'aikata suna fuskantar takeici wajen samun pensionsu akai-akai. Wannan rashin tabbas da tsafin ma'aikata ke fuskanta game da fansho ya sa kungiyar ma'aikatan fararen hula da na kananan hukumomi na Ghana, CLOCSAG, babbar kungiyar ma'aikatan gwamnati na kasar, ta ce za ta gabatar da kuduri a gaban majalisar dokokin kasa da ke kunshe da canje-canje da zai taimaka musu a dokar fansho mai lamba 766. Ga rahoton da wakilin mai Idris Abdullahi Bako ya aiko mana daga Accra.
Babban sakataren kungiyar farar hula da kananan hukumomi na Ghana ko CLOCSAG a takaice, Isaac Bamboy Ado, shine ya sanar da hakan a wajen bukin kaddamar da kungiyar 'yan fansho na kasa wato PUSPA a birnin Accra. Yace kudirin zai bayar ma'aikata zabin dakatar da bayar da gudunmuwa ga asusun hukumar inshora ta SNIT bayan sun kammala biya na watanni 180 kamar yadda dokar fansho mai lamba 766 ta shekarar 2008 ta nuna.
We think that the minimum required is 180 months and then you are pensionable, so it should be optional.
Muna tsammanin duk wanda ya samu watanni 180 yana da fansho, dan haka zabi ne a gare ni bayan na bada gudunmuwar watanni 180 wato kashi 13.5 cikin 100 zan iya amfani da sauran a wani tsarin fansho na daban. Yace wannan kuduri ne da za su tura gaba don ma'aikata su samu damar ficewa daga tsarin insurance NIT da ke kula da fanshon ma'aikata a kasar. Dokar fansho mai lamba 766 tana dauke ne da tsarin fansho mai awa uku da kuma hukumar sa ido akan yadda za ta tafiyar da tsarin yadda ya kamata, wato hukumar kula da fansho ta kasa NPRA. Masani akan harkokin kudi da tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi karin bayani akan dokar fansho.
Pension Act 766 ya nuna cewa duk ma'aikacin gwamnati za a ringa fidda kaso 5% na albashinsa a ringa adana masa idan ya je retire, wayannan kudade za a ringa bantalewa na wata-wata ana biyansa. To in mun duba wannan dokan kasa za mu ga cewa kan mutum ya kai matsayin da zai contribute in ya je retire za a ringa bashi kudi shine sai ya adana kudinsa na wata wato kaso 5% cikin 100 an adana shi sawun watanni 100 80 mun duba 180 kuma zai bamu shekaru 15 kenan. To idan mun duba wannan doka, kiran da Isaac Bamfoy secretary na Kluxac shine wai in an samu ma'aikacin gwamnati ya iya ya adana kudinsa na shekara 15 watan watanni 180 kenan kamar yadda dokan kasa na Pension Act ya nuna. A baiwa ma'aikacin zabi in ya ga dama ya ci gaba da adana kudinsa ko kuma ya kai lokacin da a daina fitewa amma ya kai ya je retire za a bashi.
Manufar kafa kungiyar ƴan fansho ta ƙasa ita ce tallafawa tare da magance bukatun waɗanda suka yi retire bayan hidimar aiki da suka yi. Haka kuma kungiyar za ta dinga tattaunawa da gwamnati don samar da isassun matakai da hanyoyi da waɗanda suka yi retire za su samu fansho mai inganci kuma cikin sauƙi. Shin gwamnati za ta so wannan mataki da kungiyar ma'aikata ta dauko? Hamza Tijjani ya ce,
ina jin wannan kuma zai yi wahalan gaske saboda inda ake adana kudin ya zama wani wuri ne da yake idan gwamnati ya waiwaya yana neman kudi cikin gaggawa yakan je wannan wuri ya je ya rancu wato kudaden da ma'aikatan gwamnati ke ajewa idan suka je retire za su ringa biyan kansu. To abu ne da yake ina jin zai yi ma gwamnati wahalan gaske yayye tabbatar da shi saboda watanni 2 ko 3 da ya wuce ina jin biyan albashin ma'aikatan gwamnati sai da wani labari da muka samu sai da gwamnati ya je wurin Senate aka je aka yi wasu rance aka ranto wasu kudi aka biya ma'aikata. A halin yanzu akwai kudi kimanin sama da 3 million Ghana cedis inda Senate suke bin gwamnati bashi biye ya biya ba. To kaga in ya kasance kuma za a ba ma'aikata zabi da bayan shekaru 15 su zabi in ma su aje kudin su wurin Senate ko kuma su aje wurin inda suke su kaga wannan zai sa kudaden da ake ajewa Senate ya ragu kuma wannan abu ina jin ba zai taimaka ma gwamnati ba.
Mataimakin minister samar da ayyuka da hulɗa da ƴan kwadugo Bright Rekubrebe ya yaba da kafa kungiyar ƴan pension kuma ya koka da irin halin kuncin da ƴan pension ke fuskanta idan sun yi retire. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, kuma shin da gaske ne ita kaɗai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin ƙasashen duniya ba tare da fasfo ba? Kuma an taɓa samun namiji da ya yi mulki a masarautar ko ya rima Charles ne na farko? Mai tambaya Aminu Adamu, Malam Madori, Jihar Jigawa, Najeriya. Za kuma aji maimaitin ansar tambayar haɗin gwiwar nan ta su Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri, masu cewa, assalamu alaikum, gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan VOA Hausa. Don Allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud. Wassalam. Bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wanda Malam Aminu Adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga malamin tarihi a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, Dr. Adamu Babikwai. Wanda ya ce,
Malam Aminu Adamu, Malam Madori, a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya Elizabeth wacce a wannan wata da muke ciki ta riga mu gidan gaskiya. An haife ta a daidai karfe 2:40 na asuban ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 1926, kuma bisa ga wata kila da ka sani ne ita ce sarauniya wacce ta dade akan karagar mulki saboda kuma ta shekara 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila. To bayan wannan kuma yana da kyau kasancewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba, saboda kididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana daya daga cikin mata 8 a wani kaulin kuma mutum mata 6 da suka sarauci wannan masarauta ta Ingila, wanda kuma misali a baka sunayensu ne akwai Mary ta daya, akwai Elizabeth ta daya, ai kana ji ana ce mata ita ma Elizabeth ta biyu saboda akwai Elizabeth ta daya, sannan akwai Mary ta biyu da Ann da Victoria kafin nan ita Elizabeth ta biyu din. To wadancan biyun din saboda akwai dan cece kuce a kansu, shi yasa ake ganin cewa a iya cewa da wadanda halattattu su ne guda shida. To ta shekarar 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila, wanda kuma a daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata an sami prime ministerci wadanda tai aiki suka shude a gargashin ta har wajen guda 15. Wato kusan a iya cewa ita ce wacce tafi aiki da mafi yawan prime ministerci. To sannan kuma yana da kyau kasancewa tana ɗaya daga cikin jerin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar makudan kuɗaɗe, wanda kusan a iya cewa ba wanda ya san ƙididdigar su. Amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwar ta an tabbatar da cewa ta mallaki zunzurutun kuɗi pam na gugan pam wajen miliyan 370, sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwar ta kenan. To wannan ƙididdiga ce wanda babu ba wanda ya ce tabbas ga abinda adadin abinda ta bari. Kuma ta rasu tana mai shekara 96. To hakika tambayar ka ta biyu, gaskiya ita sarauniyar Ingila ba ta bukatan fasfo duk kasar da za ta je, saboda kuma ita ke da ikon ba da fasfo din. To kuma kaga kai mai ikon badawa ba ka ba wa kanka, sannan kuma ita ce kadai a tsarin Ingila wacce take da dama ta yi tuki ba tare da lasisi ba. To kaga waɗannan darajoji nata kamar da ka tambaya haka suke. To sannan kuma kusan tun 1960 hotonta ke kan kudin Ingila fa. To wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake a tunani na yana da kyau ka sani. To watakila zaka so ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya Elizabeth ta biyu, saboda akwai ta dayan. To ita ta dayan ta yi sarautar Ingila har ma ta gama ba ta yi aure ba. To ita wannan kuma kaga ta yi aure, ta haifi, tana da ƴaƴa maza uku ne ko da ƴa mace daya in ba na manta ba. Sannan kuma ta yi fice wajen basira da kuma wayon cimma manufa. Duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru, Allah ya bata basira na sani yadda za ta gudanar da harkar mulki. To wannan kenan game da wannan tambayar taka. To kai tambayar cin cewa ko shi Sarki Charles da ya dare ranar 8 ga watan Satumba ko shine na farko, ko kuma an taba yin jerin mazaje da suka yi sarauta. To gaskiya masarautar Ingila alƙaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum 61 cikin shekaru 1200 da za a ce aka dauko wannan ƙididdiga. Akwai misali da zan baka, akwai George na 1 wanda ya sarauci wannan masarautar tun 1714 zuwa da 27. Sannan ka sake samun George na 2 wanda shi kuma daga 1727 zuwa da 60 ya sarauci wannan masarauta. Aka sake samun George na 3 wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1760 zuwa 1820. Aka samu George na 4 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a 1820 zuwa da 30. Kafin nan aka samu William na 4 wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1830 zuwa da 37. Aka zo aka sami mace Victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a 1837 zuwa da 1910. Kafin nan aka zo aka samu George na 5 wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin 1910 zuwa da 36. Kafin nan baban ita Elizabeth wacce ta rasu, George na 6 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun 1936 har da 52. To bayan rasuwarsa ita Elizabeth wacce ta rasu ta karbi ragamar sarauta a 1952 kuma ta shekara 70 tana gudanar da wannan mulki nata. To bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine danta Charles shi kuma ya karbi wannan ragama. Da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka. Nagode.
To sai kuma maimaitin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda Malam Angu malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri suka yi. Idan an tuna, wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audigire, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Abinda zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan Nobamba alif shekara 1955 a Jalaxy, lardi na Hiran dake cikin Somalia din. Ya yi karatun primary da secondary school a garin sa, sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin Somalia wato Mogadishu. Ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekara 1981, ya samu diploma a technology, sannan ya dan karanta na dan wani lokaci. Daga baya kuma ya wuce Buffalo University a India, wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah, ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekara 1988. Ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Menonite University dake Harrisburg, Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa, ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi, musamman kasancewansa member a cikin wata kungiya da suke kira Al-Isla, wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu, kirkiro makarantu da gyaran su, da kuma hadda abinda za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar. Sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar Somalia din. Misali alif shekara 2011 yana cikin waɗanda suka yi kokari suka kafa jam'iyyar Union for Peace and Development Party, inda ya zama shugabanta, kuma ya ci zaben shugaban kasa ya dawo shugaban kasa tsakanin shekara na 2012 zuwa 2017, inda ya kasance shugaban kasa na 8 wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu yancin kanta daga Turawan mulkin mallaka. Wannan zabe da aka yi, wanda ya bashi daman dawowa shugaban kasa a watan Mayu na wannan shekara, ya sa ya dawo shugaban kasa na 10, inda ya samu rinjayen kuri'u 214 wanda shugaba mai ci wanda ya sha kaya Muhammad Abdullahi Muhammad yake da kuri'u guda 110 kawai. Kuma kasan yanayin zaben su, wato ba mutane ne suke fitowa gabaki daya su yi zabe kamar Najeriya mutum daya kuri'a sa kwa daya, ba a su bangarori ne da dama suke zaben membobi na majalisa, wanda membobi majalisa din su ne daga ba suke jiya su zabi shugaban kasa. Su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintunu da ake fama a cikin kasar Somalia din. Wannan dai shine abinda zamu ce takaitaccen tarihin sa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai da Dr. Idi Audigire, dukkaninsu malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bada umarni Daniel Brown, da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shirin na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar kwararru ta Najeriya, wato FAN, ta yi gargaɗi kan hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF da kada ta saɓa wa umarnin kotu dangane da zaben shugabancin hukumar da ta tsara. yayin ganawa da manema labarai a jiya Juma'a a Abuja babban birnin kasar. Shugaban hukumar Japan Harrison Jalla ya sha alwashin cewa duk wanda ya kibin umarnin kotu akan zaben zai dandana kudarsa. Hukumar TNFF da ta tsara gudanar da babban zaben shugabannin ta ne a ranar 30 ga watan nan na Satumba a wani babban taron ta da za ta gudanar a birnin Benin. To sai dai kuma wata babbar kotun tarayya a ranar 15 ga wannan watan ta bada umarnin dakatar da gudanar da zaben har sai ta yi matsaya kan wata ƙara da wasu ɗaiɗaikun mutane da kungiyoyi suka shigar kan zaben. Masu ƙarar sun buƙaci kotun da ta dakatar da dukkan lamuran da suka shafi gudanar da zaben har sai an yi garan bawul ga wasu dokokin hukumar da za su tabbatar da adalci da raba daidai a mukamanta da kuma dukkan kwamitocinta. Kasar Hungary ta kama turbar samun kaiwa wasannin ƙarshe na gasar League ta ƙasashen Turai bayan da ta yi nasarar doke Jamus da ci ɗaya da nema a rukuni na uku. Tun lokacin da Hungary ɗin ta yi nasarar doke Italiya a wasan ƙarshe ta matakin na rukuni da ta gabata, ta san cewa tana buƙatar aƙalla kunnen doki domin tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar. Sakamakon wasan da ya ƙara faɗaɗa hasken tauraron ƙasar ta Hungary a gasar tun ƙirƙiro ta a shekara ta 2018 sa'ad da suke a rukunin gasar na C, amma kuma suka yi ta samun nasarar ci gaba da ɗaukaka jere da juna. To sai dai kuma ƙasar Jamus kan kashin da ta sha ya nuna ba za ta iya tsallakewa zuwa wasannin ƙarshe ba, to amma kuma za ta ci gaba da fafata rukunin gasar na A. A ƙasar Spain kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta so mazawarcin ɗan wasan tsakiya na Manchester City ta Ingila Rodri a zaman wanda zai iya maye gurbin shahararren ɗan wasan ta Sergio Busquets. Busquets na ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa mafi daɗewa a ƙungiyar ta Barcelona wadda ya koma tun a shekara ta 2008 kuma ita ce kaɗai ƙungiyar da ya taka leda a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa. Ya buga mata wasanni 687 inda ya sami lashe kofunan manyan gasanni har 32 ciki har da La Liga 8 da zakarun Turai 3. Yanzu haka kuma Busquets ɗan ƙasar Spain mai shekaru 32 yana daɗa kusantar ƙarshen zamaninsa na taka leda a yayin da kuma yake a shekarar ƙarshe ta kwantaraginsa, duk da yake har yanzu yana cikin 'yan wasa na gaba-gaba a ƙarƙashin koci Xabi Hernandez. Haka haka ƙungiyar ta yi matsayar bibiyar Rodri da taurarinsa ke haskawa sosai a City. Domin maida shi Spain, kasancewar ya yi zama a Atletico Madrid kafin ya koma City ɗin.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To Hafiz, a taƙaice shugabannin ƙasashe daga dukkan sassan duniya sun ci gaba da yin kira da akai ƙarshen yaƙin Rasha a Ukraine, inda wasu da dama suka yi Allah wadai da barazanar shugaba Vladimir Putin na yin amfani da makaman nukiliya a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya tare da walƙiya sun yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 36 a arewacin ƙasar Indiya tun daga daren jiya Juma'a har wayewar garin yau Asabar. 12 daga cikinsu walƙiya ce ta yi sanadin mutuwarsu. Wani yaro ɗan shekara 15 Muhammad Usman ya rasu a ɗakin abokinsa a birnin Prayagraj a daren jiya Juma'a yayin da abokin nasa kuma ya sami rauni kuma ana ba shi kulawa a wani asibiti. Zanga-zangar mai da martani ta ɓarke a fadin ƙasar Iran domin nuna goyon bayan hukumomi bayan wata zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ɗaya ana yi a ƙasar. Dubban 'yan ƙasar Iran sun halarci wani maci a Tehran inda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar ta Iran, haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane. Hukumomi dai sun yi kirarin cewa zanga-zangar ta zo musu a bazata. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa Sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin ƙai da ba a taɓa irinsu ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi. Kusan kashi 1/3 na kimanin mutane miliyan 45 na Sudan ba sa samun isasshen abinci. Haka kuma Hukumar Abinci ta Duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan 18 nan da ƙarshen wata idan masu bada agaji ba su samar da kuɗaɗen ciyar da su ba. Wani mutum baƙar fata ya mutu a wata arangama da 'yan sanda a yankin Deva saboda an yi masa allurar sa bacci mai ƙarfi bayan da aka tilasta masa, a cewar wani rahoton binciken gawa da aka yi wa kwaskwarima aka kuma fitar da shi a jiya Juma'a. To sai dai rahoton ya bayyana cewa duk da abin da aka gano an lissafa mutuwar ta Elijah McLean mai shekaru 23 a zaman wadda ba a tantance ba kuma ba a kisan kai ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya tiya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.